Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen radion VOA Africa akan mita 102.5 da radio amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakken labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Barkamu da warhaka. Ga labaran duniya mai karatu Baba Yakub Makeri. Ɗan matan makarantar Chibok 82 da aka kubutar da su bayan sun kwashe shekaru a hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram sun sadu da iyalansu a birnin Abuja a jiya Asabar. Waɗannan 'yan matan suna cikin 'yan makarantar Chibok da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka yi awon gaba da su a shekarar 2014. An kubutar da matan ne a wani shirin musanyar fursunoni da ƙungiyar Boko Haram da kuma gwamnatin Najeriya. A cikin watan Oktoba wasu 'yan mata 21 sun kubuta a cikin wannan shiri na musaya a yayin da aka sallami wasu kuma suka arce daga wurin 'yan ta'addan. Yanzu sama da 'yan mata 100 suna hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram sai dai gwamnati ta kyautata zaton yin wata tattaunawa na sako su. Sarkin Saudiya Salman bin Abdulaziz da shugaban Amurka Donald Trump sun sanya hannu akan wata yarjejeniyar haɓaka karfin sojin Saudiya na tsawon lokaci wanda za ta ci dala biliyan 110. Wannan yarjejeniyar tsaro da ta fara aiki nan da nan tana cikin jerin yarjejeniyoyi da kasashen biyu suka kulla don ƙarfafa hulɗarsu na soji da tattalin arziki. A yayin da yake ganawa da Yarima Muhammad bin Naif a birnin Riyadh, shugaba Trump ya ce wannan gagarumar rana ce. Shugaban ya ce akwai ayyuka a lokacin da yake tsokaci akan ayyuka da yarjejeniyoyin suka tanadar. A wata sanarwa da fadar White House ta fitar tun da farko na cewar yarjejeniyar na tsaro za ta samar da kamfanonin Amurka da ke gabas ta tsakiya ayyuka tare da ƙirƙiro wato sababbin ayyuka a sashen masana'antar tsaron Amurka. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A wata sabuwa kuma, sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce yarjejeniyar dala biliyan 100 da Amurka da Saudiya suka kulla a jiya Asabar wani yunkuri ne na mayar da martani ga ƙarfi da Iran take amfani da shi tana cutar yankin, da yake jawabi a wurin wani taro jiya Asabar da takwaran aikinsa ministan harkokin wajen Saudiya Abdul Al-Jubair. Tillerson ya ce shirin tsaron da suka kulla za ta taimaka wato wurin tsaron ƙasar Saudiya, kuma zai ba da wannan taimako mai yawa wanda yake zai taimaka ma ainihin wato yanki na Gulf baki ɗaya. Ya ce wannan shiri da aka sanya hannu a kai an kulla shi ne saboda ƙarfi da Iran take cutar da yankin da kuma barazana da Iran ɗin take yi ga yankin gabaki ɗaya, wanda hakan ya daɗe a kan iyakokin Saudi Arabia. Wannan yarjejeniyar tsaro da ta fara aiki nan da nan tana cikin jerin yarjejeniyoyi da kasashen biyu suka kulla don ƙarfafa hulɗarsu na soji da tattalin arziki. Rahotanni daga arewacin Siriya na cewa 'yan ƙungiyar masu tsaurin ra'ayin Islama ta ISIS sun kashe fararen hula 19 ciki har da ƙananan yara guda 2 bayan sun yi garkuwa da su a wani ƙauye da ake tunanin 'yan wato yana ƙarƙashin ikon rundunar Amurka mai yaƙi da 'yan ta'adda. Babu cikakken bayani akan wannan batu, kuma jami'an Amurka ba su ke ufan ba a jiya Asabar akan wannan kisar da aka yi. Amma ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Syrian Observatory da take sa ido a kan yaƙi Siriya ta tabbatar da aikata kisar a shekaran jiya Juma'a, wanda ya faru a tsakanin Raqqa, babban tungar 'yan ISIS, da kuma garin da ake kira Deir ez-Zor. Observatory ta ce wato mayakan dai sun kama mutane 3 a cikin runduna da suke yaƙi da 'yan ta'addan a cikin wannan sumame da suka kai, sai dai zuwa yanzu ba a san hali da su waɗannan mutane 3 suke a ciki ba. Sama da ɗaliban makarantun sakandare 23,000 a Somalia ne za su yi jarrabawa a ƙarshen karatu na sakandare duk da barazana da 'yan bindiga suka yi na kwana-kwanan nan cewar za su ja kunnen duk iyaye da suka yadda 'ya'yansu suka je makarantar nasara ko kuma aka ba su dama suka je jami'a. Ministan ilimi a Somalia Abdulrahman Dahir Usman ya ce za a gudanar da wannan jarrabawan ne wanda aka fara a jiya Asabar a cibiyoyi 77 a duk jihohin tarayya wanda suka hada da Galmadug da Hisharbela da South East da Jubaland da kuma wato Benadir. Da yake kaddamar da wannan jarrabawan, Prime Minister Somalia Hassan Ali Khairi ya ce ilmantar da matasan Somalia ita ce hanya ɗaya tilo da ƙasar za ta koma kan turba mai kyau.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da masu sauraro da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba batutuwa daban-daban ne da ke nasaba da shirin hukumar zaben Najeriya game da shiri da hukumar zaben kasar ta ce ta yi game da zabe mai zuwa idan Allah ya kai mu. Kuma wakilin sashen Hausa a Abuja Nasir Adamu Hilkaya shine ya tattauna da sabon mai magana da yawun hukumar zaben wato Alhaji Aliyu Bello wanda ya mai gurbin Nick Dazan. Da farko kuma Nasirin ya fara tambayan sa ne ya yi mana bitar yadda aka shata jadawalin zaben wanda za a yi a shekarar 2019.
To in Allah ya yarda kamar yadda bayanai suka gabata, za a yi zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar tarayya ran 16 ga watan 2 wato watan Fabrairu a shekara ta 2019, yayin da zaben gwamnoni kuma da na 'yan majalisar jihohi, 'yan majalisun jihohi za a yi shi a ranar 2 ga watan 3 na shekara ta 2019, ma'ana tsakanin su sati 2 kenan insha Allah.
Wannan ya nuna da ita ce tsayayyar magana zuwa yanzu babu wani tunanin sauyi.
Insha Allah, kamar yadda hukuma ta riga ta gabatar, ai ba a yi ba sai da aka yi dogon nazari da binciken da zai iya tabbatar da wannan ranaku in Allah ya kai mu. Kuma a yanzu babu wani abun fargaba ko wani nakasu akan waɗannan kwanaki. Insha Allah, lokaci in yayi za ka kuma zaɓe za ta fito, za a gabatar da wannan aiki.
To yanzu mu koma kuma kan matakai da kuka ɗauka bayan fidda wannan jadawali, saboda tabbatar da kuna shirye sau wajen gudanar da wannan zaben, duk da ko wasu kananan zabuka na wasu jihohi da kuka yi ko kuma nan gaba na san akwai ma zabe a baɗi na jihar Ekiti, na jin akwai wannan zaben, amma dai duk da haka waɗanne shirye-shirye kuka yi saboda tabbatar da nasarar wannan jadawali naku?
To a yanzu ba babban ba wani shiri da ya fi illa tanadi da hukumar zabe ta fito da shi na ba wa 'yan Najeriya dama a fafata da su a wannan zaɓe da za a yi na gaba. Me ya ba da dama? Wanda shekarunsa na haihuwa a baya ba su cika ya kai ya su mallaki katin rijista ba, wato bai kai shekara ta 18 ba, yanzu an fito da wani shiri da zai ba shi dama duk lokacin da mutum ya kai shekara 18 daga yanzu zuwa ranar zaɓen 2020, daga yanzu zuwa wani lokaci nan gaba zai zo a yanki katinsa da zaran ya cika ka'idoji. Wannan shiri da nake son yi magana a kansa shi ne, a baya in katina haji nasu, ai akan yi shirin ba da kati ne kadai a 'yan kwanaki sati biyu ko makamancin ya haka a ce an kammala. Yanzu kuma zaɓe ta fito da shirin ba da katin rijistar masu jefa ƙuri'a na dindindin, wato ma'ana na yau da kullum. Duk lokacin da ɗan Najeriya ya cika shekara ta 18 da haihuwa ko kuma a baya bai samu dama ya yi ba, saɓanin irin shiri na zarin ruga da a baya ake yi, in ka cika in an zo an gabatar da takardu cikin sati biyu ko ka yanka ko ka rasa Allahu alam, a yanzu aka ce a'a, duk wanda ya cika shekara ta 18 a duk lokacin da ya kai kansa ofishin hukumar zaɓe da take karamar hukumar da yake ya gabatar da bayanai a jimlace su a cikin kundin littafin masu jefa ƙuri'a, kuma a ba shi damar sa a yanka masa kati alabi shi in Allah ya kai mu ranar zaɓe ta na 2019 ya samu damar shigowa ya jefa ƙuri'arsa. Wannan shiri ya yi kyau, ya inganta tsari mu wanda a baya ba shi aka saba ba.
Amma Aliyu, ka sani cewa waɗanda lokacin da ake zaben 2015 ɗin akwai wasu matsaloli da aka samu, inda wasu suke kokarin sa yatsun hannunsu a kacin nasu ma abun wannan na'urar ta ki sheda su.
Eh, an samu haka ba wai bane, amma in Allah ya yarda a irin tadadin da ake yi nan gaba, irin waɗannan abubuwa ne da aka same su ake kuma tanadin a magance su. Ita na'urar Bature kullum akan ce ba ta da tabbas, duk shiri da kai mata ta iya yiwa sai ranar ta, sai kuma ta baka kunya. Amma a duk shirin da muke yi, in Allah ya yarda, ba za a samu irin wannan tangarda da na'urori ba. Fatar mu shine ƴan Najeriya su yi hakuri da sanin cewa ko da fa an samu tangarda da wata na'ura ɗaya ko biyu a cikin wannan yini, akwai damar a gyara a ci gaba. In ma ta kai a samu wani sabanin aiki, a samu wani shiri da zai iya inganta aikin, zai iya taimakawa a tada komadar aikinta, za a iya yi. Abin da yake damun masu zaɓe a Najeriya akasari shine gaggawa. Da zaran ka zo jefa ƙuri'a, so kake ka yi maza-maza ka wuce. Wannan daidai ne a yi gaggawa, amma kar ta wuce kima. A samu tanadi da a samu hakuri da zai bada dama a mutanen da suke gudanar da zaben nan su gudanar da shi, domin burin shi ne a yi ingantacce kuma amintacce karɓaɓɓen zaɓe, ba wai a yi a gama kaɗai ba.
Aliyu, wato abin da yake faruwa, yawanci mutum zai iya hakuri ɗin ya kashe lokaci, sai daidai an zo kansa bayan ya yi zufa, sannan sai ka ga an ita sa yatsar a gwada wannan yatsar, babbar yatsa, sai ka ji shiru a ce kai ina anya shi ɗin ne makwa.
Ai, ma'aikatanmu an yi musu horon da idan haka ta faru za su iya magance wannan matsala ɗin. So in har ka ga ba su iya magance ta ba, ta yi kawai nauyi aka yi musu. Roƙon da muke wa jama'a shine, in Allah ya kai mu zaben 2019 ko ma wani zaɓe makamancin ya haka gabanin 2019, ma'ana a ce akwai wani zaɓe ƙanana da muke gwadawa misali, to duk lokacin da mai jefa ƙuri'a ya zo gurin jefa ƙuri'a, to ya yi haƙurin amincewa da tanada da aka yi domin shi, domin yin hankan ne zai bada dama a ma'aikacin gunda ya ga abin ya ɗan kakare ma zai iya tare shi. Amma in aka yi masa nauyi, aka dinga yi masa tsawa, shi ma ya ciki ranar yake. Saboda haka mutane su ɗan ƙara da haƙuri, zai taimaka, sai aiki inganta.
Wato, Aliyu, waɗannan katuna na dindindin na kaɗa ƙuri'a, duk wanda ya mallaki katinsa da ya amfani da shi a 2015 ya kwantar da hankalinsa da shi, zai yi amfani kenan in Allah ya yarda 2019.
Tabbas, wannan wani gefe ne ma da nake so mu taɓa tun farko. Kada mutane su zaci cewa wani don kayi kati a 2014 ko 2015 a baya, misali shekarar ta wuce, zaɓe na gaba ya taso, yanzu baka yi sabon kati ba. Ai, wancan kati da kai na 2015 yana nan, ba abin da ya same shi. Wannan kati baya lalacewa. Abin da ake yi kawai shine, in an killace duk in an tara duk bayanan mai jefa ƙuri'a an sa a cikin na'ura, katin da aka bashi yake gare shi, shaida ce ta shi ɗin ne. Idan ya zo wannan katin muke amfani da shi mu gwada a na'ura, ta nuna mana sahihancin mallakin wannan kati. Alabi shi katin ka ya ɓata, to ba dalili kenan da za ka yi amfani da shi ka je ka sake yankan sabon kati ba. Abin da kake bukata kawai shine ka tunkari hukumar zaɓe, ka yi mata korafin kati na ya ɓace ko ya salwanta ko ya lalace, ita ta san yadda za ta samar maka kati maimakon ya naka, ba ka je ka sake yin wata sabuwar rijista ba. Kada mutum ya yi rijista sau biyu. Yin rijista sau biyu babban laifi ne, baya ga laifi ne na iya shafan ƴancinka na jefa ƙuri'a, domin na'ura na iya ɗauke sunayenka daga dukkan sassan da ta ajiye. Don haka maimakon ka ce ka yi kati a 2015 yanzu 2019 na tunkarowa, kana buƙatar yin wani, ba ka buƙatar wani. Duk wanda yake da kati a baya, katinsa na nan, ba abu da ya same shi da shi zai yi zaɓe a 2019 in Allah kai.
Aliyu, kuma kan hukunce-hukunce ko matakai da kuka ɗauka kan wasu jami'an ku, musamman ma waɗanda aka yi zargi sun yi laifuka a zaben jihar Rivers da aka yi ta samun matsaloli har ma da rasa rayuka, shin tunawa ma sauraro waɗanda matakai kuka ɗauka kan wasu jami'an ku ne? Kai, ina jin ma ya shafi na zaben 2015 gaba ɗaya, inda ya shafi harkar cin hanci da rashawa, ya shafi kusan ma'aikatan kojin 200.
To, ba zan so na tsawaita da yawa a kan wannan ba, domin al'amari ne da yake gaban kuliya. Mafi yawancin wurare da aka kai magana gaban kotu, dole mu saurara har ran da kotu ta yi hukunta. Amma gabanin kotu ta hukunta, musamman dai waɗannan jami'ai namu da aka same su ko ake zargin su da laifi a zaben da aka gabatar a jihar Rivers, su hukuma ta dauki matsayi a kansu, wasu ma ta dan aika su irin zaman wucin gadin kafin a samu makomar abin da shari'a ta tantance, wato ma'ana suspension ko kuma abin da ake kira cikin turanci indictment. So waɗannan abubuwa an riga an dan dauki, an dauki matakai da suka dace ta fuskar hukumar zaɓe ta cikin gida, amma wannan bai hana kuma ita gwamnati da waɗanda al'amuran ke hannunsu su ci gaba da ayyukan da suke gabatarwa a gaban kotuna ba. Kamar yadda na faɗa, ba wuri ne da zaka abin mu don magana ne tana gaban kotu.
Mu kuma kan zaɓukan da kuke da su a nan gaba, na san akwai sanarwar zaɓe ta gwamnan jihar Ekiti da za a yi baɗi. Wannan ya nuna kenan jadawalin zaɓe dai kamar ‘yan Najeriya suka sani yana zama daban-daban na jihohin nan, wato ba kowace jiha ce ake yin zaben ta rana ɗaya da yadda ake sanarwa ba.
Abin da ya faru shi ne wannan ya samu asali sakamakon hukunce-hukuncen kotuna da aka samu a baya, yadda waɗansu gwamnoni suka kai ga karagar mulki a daidai lokacin da waɗansu kuma suka kammala wa'adinsu. Kaga kenan a dokar Najeriya duk wanda ya tsare kujerar mulki in dai sabon zaɓe ne an kuma rantsar da shi, shekara hudu ake ɗiban masa. Ana fara kidayen wannan wa'adi nashi ne daga lokacin da aka rantsar da shi. Haka ne ta sa kake samun bambanci tsakanin wata jiha da wata jiha a kan zaɓen gwamna. Idan alabi shi an kammala zaɓen gwamna, misali kamar yadda ya zo muka tanada a zaɓen 2019 mai zuwa ranar 2 ga watan Maris na 2019, in bayan wannan zaɓe sai wani abu ya faru ga wani gwamna kuma har ta kai ga kotu ta cire shi, misali sai aka sake zaɓen wani, kaga da yiwuwar kenan wanda aka zaɓa ɗin zai fara sabon ƙididdiga. Amma wannan al'amari ne da muke samun hasken hukuncinsa daga kotun da ta yanke hukunci, ba abu ne da ake zauna a cikin gida a ce an ɗiban maka wa'adi kaza ko kuma daga rana kaza ta yi sai ka bar kujerar mulki ba. Su waɗanda suke kan muƙamulin mulkin nan sun san lokutan da wa'adin shari'a ya ɗiban musu da kuma ƙa'idar da take kan doron dokokin tarayyar Najeriya.
Wato abinda ake gani shin ba yadda za a yi ko kuma zaɓe ta ɗau wani mataki na daidaita dukkan zaɓen gwamnoni na wasu zaɓuka na wasu shekaru nan gaba, in Allah yarda, wato a maida su bai da yadda aka saba daga 1999?
To kusan ka iya ce ba hurumi ne na hukumar zaɓe ba, hurumi ne na dokokin ƙasa, ko kuma hurumi ne na kotuna da suka yanke mabambantan hukunci a lokuta daban-daban. Idan don ta hukumar zaɓe ne duk lokacin da aka fara aka ɗiban mata lokacin take yi, ba ita take tsayar da wa'adi na zaɓen wani gwamna ne wa'adinsa ya ƙare yaushe zai ƙare ba, illa in lokaci ya yi ta san ya ƙare sai a fito da shirye-shirye a kuma gabatar da zaɓe.
Wato ma'ana Aliyu za ce zaɓen gwamnoni rana kaza, alhali an san cewa ko wasu gwamnoni kuma da ba a wannan ranar za a yi zaɓensu ba.
To ai ka gani kamar yadda aka tanada a zaɓen 2019 za a yi ranar 2 ga watan Maris in Allah ya kai mu. Akasarin gwamnonin tarayyar Najeriya nan za a sake zaɓen mai da gurabensu, ma'ana wa'adinsu ya cika, amma na wanda bai cika ba a wannan rana kaga shi ba ya cikin wanda za a yi zaɓen tattare da shi.
Kuma dai a nazarin kuwa kan baya kawowa wani tarnaƙi ko cikas a harkokin nasarar zaɓe.
To ba wani tarnaƙi tunda a baya an gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka cikin nasara ba a samu wani akasi ba.
To masu aure, a nan za mu ɗiga aya sai wani sati ku jimu da wani sabon shirin. Yanzu Amadun wakilin sashen Hausa a Abuja, Nasir Adamu Elkaya da baƙon nasa Alhaji Aliyu Bello, sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin. Ni madugun shirin Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Muryar Amurka daga nan Washington DC.
They can say whatever, I'ma do whatever. No pain is forever, yep, you know this. Tougher than a lion, ain't no need in trying. I live with a sky in, yep, you know this. Never lying, truth teller. That Rihanna rain just won't let up. All black on, blacked out shades, blacked out Maybach. I'ma rock this like fashion, as in going till they say stop. And my runway never looked so clear, but the hottest bitch in heels right here. No fear, and why you getting your crap on?
your town, I shut it down. Brilliant, resilient, fan mail from 27 million. And I want it all. Gonna take more than that, hope that I know you got. I need it all. The money, the fame, the cars, the clothes. I can't just let you run up on me like that, all on me like that, yeah. I see you aiming at my pedestal, so I think I gotta let you know. Sauraro kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi ga rahotonmu na musamman, a yi sauraro lafiya.
A ranar 1 ga watan Afrilun 2017, wato ranar Asabar, rana ce da mutanen ƙauyen Areri ko kuma Bilbelu da ke gundumar Dusman a ƙaramar hukumar Jere da ke jihar Borno ba za su manta da ita ba, sakamakon wani abin al'ajabi da suka waye gari da shi, da kuma iya cewa Allah tafka a garin su nono, ganin cewa suna da sauran shan ruwa a gaba. A wannan ranar ne dai wata da ake wuta da tantuwa yar kunna bakin wake ne da ta yi jigida da bumabumai, ta dumfari wani taron al'umman Annabi da kuma suke kokarin hada sunna, wato ma'ana daurin aure tsakanin wani saurayi da wata budurwa. Wadda wannan mata yar kunna bakin wake ta yi wa kansu, sai dai cikin ikon Ubangiji wani kare da aka ce ya shafe shekara 7 a wannan gari ya dinga haushi ga wani yar kunna bakin wake, ganin cewa ba kwani bai santa ba, kuma bai taba ganin kamanninta irin wannan kauye ba, wanda hakan har ya sa ita wannan yar kunna bakin waken ta tada bom din dake jikin nata, ta halaka kanta da kuma wannan kare ba tare da ya taba koda mutum guda ba ko kuma wani rauni daga wani bangare. Wannan hukunci na Ubangiji ya dauki hankulan kafafun yaɗa labarai da dama, ganin yadda ya kasance karo na farko da aka samu irin wannan abin al'ajabi. Mun dai tattaki daga babban birnin Maiduguri zuwa wannan kauye da ake kira Areri, da muka kwashe kusan minti 30 kan hanya. Inda ga al'amura na ci gaba da gudana kamar yadda yake a baya, mutane na ci gaba da hada-hadan harkokin kasuwancinsu da cewa ba babban kauye ba ne, yayin da wasu make kokarin sharar gona, ana kuma tsora rabin ciki akan hanya. Mun dai so mana da tambayan wannan mai kare da ake kira Alhaji Malum, wanda yace yanzu hakan yana nena tunanin wannan karen nasa, kuma duk lokacin da ya kwanta yakan dinga ganin wannan kare a idanunsa, da cewa babu karen ya mutu, amma ganin yadda suka shaku hakan ya sa shi kullun tuna wannan kare.
Karen har yanzu bai fita da zuciyana ba. Mun kwanta ma muna bi kare na, muna gani kuma ido na kuma kare na, kuma na tashi ba kare na wallahi.
Yanzu kana kewan karen kenan ko?
Eh.
Za ku kawo wasu karnuka ne bayan tunda cewa wani ya riga mutu?
Eh, zan kawo jewa. Yawa sunansu duk zan sa gudan cicca. Eh, gudan za sa su ne. Eh, kawai na yarda sunan da na sa tunan shi. Shine abin da muna kiran shi zai dawo jena. Shi yana zuwa gidana yana kwance, ni na dawo gida shi zai fita farota, kuma na dawo gida shi zai fita farota, ni ba gida shi yana kwance gidana.
Na kuma zan tada wasu mazauna wannan kauye da suka ci hasin kokarin hana wannan yar kunnar bakin wake kutsa wannan gari, sai dai wannan kare da Allah ya ajalinsa ta hakan ne ya kuma dinga binta da haushi, hata ta da wannan bomb din ina ta kashe kanta da kanta, da kuma wannan kare da ke mata haushin. Ga ma dai abinda mazauna wannan kauye ke sheda mu.
Abinda mun ganshi mun rige shi ba mai rada ke ba, shi yace ni a wajena ba komai, karaga bazan daga ba, karaga bazan daga ba, mun daga mun gani bum kawai, ko zo mu je wajen ga mutum mu je, yace mun zuwa nan ya saya shi ka saya mu wuce ka saya shi, to ya saya nan mu wuce kawai ya tar bum din mun gudu.
Amma wannan bum din bai taba kuwa ba sai wannan karen kawai ko?
Eh, sai karen.
Sunana Malam Kazalla, anan Areri. Abunda ya faru lokacin kuma akwai taruwa na aure, to daga wurin ne muna zuwa tukuna, abun da ya taso kuma bom mu haka mun ji, wannan bom ne haka mun fara, mu kuma mun gudu mun zo, amma ba mu san gunda ya zo ba, ba mu san abun da ya faru a gurin ba, haka mun zo dai kuma abun da ya faru kuma kaja kare da kuma mai bom din.
Wato ana biki a wannan ranar ne ko?
Eh, ranan da ran aure biyu ne ana yi tukuna, kuma abun ya faru da yana so ya je a wajen auren ne tukuna, kuma bai samu gurin ba, kuma kare ne ya hana shi. daga kalin ya hana shi kuma a bayan ne kuma ba wanda ya sani kuma a can kuma ya nemi ruwa kuma sun hana kuma a can waje bi ne kuma sun nemi ruwa sun hana to bayan ne kuma ya zo a nan yana so ya shiga ya je wajen auren wajen bikin kuma kalin da ya hana shi yana so ya wuce Buladega tukuna kuma duk kalin da ya hana shi to kalin kuma ya tashi ya sallake shi kuma ya tashi bon
to ya kuka ji da wannan yunkuri da wannan karyayi ne
yayi ka ya akan da yayi kokarin kuma mu duka mun ji zafin da zafin karen kowa re yana tunanin karen kowa da kuma mace da miji duk yana tunanin karen yayi kokari sosai saboda yayi kokarin ne kuma kowa da yana mafarki da kare haka yake
yanzu kamar kuna shirin karo wasu karnuka ne a wannan garin kenan
saboda gadi ba zamu iya kawowa ko guda hudu ko biyar dai abinda mun samu kuma zamu kawo abinda mun samu zamu kawo kuma mu karo zai yi gadi ko anan a can kudu da arewa duk kuma zamu haje guda zamu kawo mu kara shi
Wannan batu da ya iya cewa ya sake tada tsohon batun nan ne na amfani da karnuka da jami'an tsaro ke yi musamman ma ga jami'an sojan Najeriya inda babban hafsan sojan kasar Lieutenant General Tukur Buratai ya jaddada batun amfani da karnuka don hana yan gunar bakin wake shigowa cikin jama'a inda ma ya bada umarni nan take da cewa a tabbatar an ci gaba da amfani da karnuka wajen sansanin mutanen da ke dauke da irin waɗannan bumabumai domin hana su shiga cikin al'umma ga ma abin da General Buratai ke cewa
At once, though there was disquiet or there was a lot of confusion, since they have found another loophole.
Da shi an kwanakin nan muna fuskantar matsalolin kunar bakin wake ko da shige sun yi dan sauki a kwanakin baya amma kun san wani lokaci waɗannan mutanen kan bullo ta wani hanya ne da za su bi dan su cutar da jama'a
but what I assure you that loophole will be blocked I have already directed the deployment of the military working dogs we have a battalion with the Nigerian Army Military Police and I have directed them to be deployed immediately to this especially around Maiduguri so that this continuous suicide bombing will cease once and for all. Thank you and God bless.
Yace amma ina son tabbatar muku cewa za mu rufe wannan kafara cikin kokarin bullowa ta wurin. Yace na riga na bada umarnin kawo karnukan sojoji da za a yi amfani da su. Muna da battalion a rundunar sojanmu da ake kira military police kuma na riga na ba su umarnin su zo nan musamman ma a nan yankin Maiduguri da kewaye don mu tabbatar cewa mun kawo ƙarshen wannan kunar bakin waken. Yanzu dai ƴan Najeriya sun zaku musamman ma al'umman jihar Borno su ga yadda wannan matsala na kunar bakin waken zai kawo ƙarshe ganin cewa wannan batu na neman zaman waruwan dare da akan samu rahotannin kunar bakin wake anan da can cikin kowane mako Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
Ƙarshen rahoton namu kenan a wannan karo sai a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa inda zamu zo muku da wani sabon rahoto na musamman a kasance lafiya
Tau madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi zamu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda inda za ku ji mu dauke da shirin na garin kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa yanzu madadin sauran abokan aiki anan sashin Hausa na murya Amurka ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya